ta kuce ne ita zan kiyar saraina idan ta da ganin daidai ne hakan to fa ta dau hakina nayi ne ma ban samu ba maganin cutar jikina zuciyata ta dage soyayyar ta tarfa idanuna miki laifi ne musar da ni ya kuskure na idan kuma da wasa ne ba ni so dan Allah raina daure fito in ganki in samu sauki a raina kawalwale ni yar soyayya dai min azabar kamu na shiga rudani
soyayya ruwan duba ce
maza ya share min hawaye
ya ce baka ni bauce
na sani na makan
soyayya ruwan duba ce kada ce baka ki bauce
duba sashin jikina sunan ki ne duk nazara kalla fuska ta duba hoton ki ne kwayar idona ba alamar da ta nuna zan zauna da raina babu ke cikin gidana ki san da wannan jurewa bar tunanin ki a raina na kasa boyewa azabar dake sukara na kasa gungewa hoton ki cikin wayana na kasa warkewa da cuta ta san ki na kamo
soyayya ruwan duba ce baka dace baka ki bauce
sakankance na baki dukkan akalata gani na nai dace na samu so zaki bungata ashe yaudara ce a zuciyar ki kwai mai sarauta kin ka bibita sha kai na ni kuma hakan na damu
soyayya ruwan duba ce
yanzu ni na gane
baka dace baka ki bauce soyayya ruwan duba ce baka dace baka ki bauce
ba na miki keta kuma kike son garin kin samu